Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a yau Juma'a 17 ga watan Yuli na shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
A yau Juma'a Majalisar Dinkin Duniya ta kara fada da kokon baranta na neman taimako don magance mummunan tasiri da cutar COVID-19 ke yi kan fannin lafiya da kuma tattalin arzikin wasu sassan duniya da cutar ta fi kamari. To a nan Amurka kuwa adadin sabbin waɗanda suke kamuwa da coronavirus a ƙasar sai ƙara hawa yake, yayin da gwamnatin jihohi ke bada sakonni masu karo da juna kan yadda za a magance wannan annoba. Sannan Amurka, Birtaniya da Canada sun zargi Kremlin da kisa wani shirin satar bayanai da ke gudana a kamfanonin haɗa magunguna da cibiyoyin bincike da ke ƙoƙarin neman rigakafin cutar coronavirus.
A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa an samu ƙarin mutum 595 da suka kamu da cutar COVID-19 a Najeriya, a cewar NCDC, hukumar da ke sa ido akan cututtuka masu yaduwa ta Najeriya. Bayan haka, za ku je da 'yan yankin Niger Delta a Najeriya ke ci gaba da maida martani akan darar mikiyar da wasu jami'an tsaro suka yi a gidan tsohuwar shugabar hukumar raya yankin na Niger Delta. Duk me hukumomin Najeriya ke cewa game da wannan batu na yankin Niger Delta?
Wannan badakalar da ta hukumar raya yankin Niger Delta, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sha alwashin gano matsalar da ke durƙushe ci gaban yankin Niger Delta mai arzikin mai dukuwa da dimbin duki da Najeriya ke sadaukarwa a yankin a duk shekara.
Muna tafi da ƙarin bayanin waɗannan rahotannin nan gaba. Haka kuma, kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a, yau ma muna nan tafi da shirin da ɗan gari. Za kuma mu kawo muku nasihar Juma'a. Amma kafin nan, ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cika kun labaran duniya. Mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. A yau Juma'a Majalisar Dinkin Duniya ta kara fada da kokon baranta na neman taimako don magance mummunan tasiri da cutar COVID-19 ke yi kan fannin lafiya da kuma tattalin arzikin wasu sassan duniya da cutar ta fi kamari. Majalisar ta kai adadin kuɗaɗen da take nema ne zuwa $10.3 billion, inda ta yi gargaɗin cewa kin ɗaukan mataki a yanzu zai iya sa a rasa rayuka bila adadin a kuma kashe triliyoyin daloli a nan gaba. Yayin wata hira da ya yi da manema labarai, shugaban sashen gudanar da ayyukan jin kai na majalisar Mark Lowcock ya ce, har sai mun ɗauki mataki yanzu, idan kuma ba haka ba, za a tafka asarar rayuka sama da abin da aka gani daga illar cutar. Don a ƙarshen watan Maris, Majalisar Ɗinkin Duniya da farko ta nemi taimakon $2 billion saboda tallafa wasu ƙasashe 40 wajen yin yaƙi da cutar ta COVID-19 wacce sabuwar coronavirus ta haifar. Yayin da kwayar cutar ta ci gaba da yaduwa, ta sake yin makamancin wannan kira na neman taimakon $6.7 billion a watan Mayu, amma $1.6 billion kaɗai ta samu na waɗannan kuɗaɗe. Ikuwar neman taimakon a yau Juma'a wani yunƙuri ne na tallafawa mutum $250 million a ƙasashe 63, musamman a nahiyar Afirka, gabas da tsakiya da kuma yankin Latin Amurka. Daga cikin sama da mutum $13.6 million da suka kamu da cutar ta COVID-19 a duk faɗin duniya, kashi 1/3 sun fito ne daga kasashen da Majalisar Ɗinkin Duniya ke son ta taimakawa. Daga cikin waɗannan yankuna, Latin Amurka ne yankin da lamarin ya fi kamari. To a nan Amurka kuwa adadin waɗanda suke kamuwa da coronavirus a ƙasar sai ƙara hauhawa yake yi, yayin da gwamnatin jihohi ke ba da sakonni masu karo da juna kan yadda za a magance wannan annoba. Ana samun waɗanda suke kamuwa a kullum sama da 60,000, abin da ya saka ɗaya daga cikin manyan shagunan sayar da kayayyaki na Walmart ya buƙaci dole kwastomominsa su riƙa saka ƙyallar rufe baki da hanci a rassansa 5,000. Gwamna K. Ibi na jihar Alabama da ke kudancin Amurka ya umarci duk mazauna jihar da su fara saka takunkumin rufe fuska daga jiya Alhamis, yayin da jihar ta ba da rahoton samun kusan sabbin mutum 50 da suka mutu a ranar Laraba. Gwamnan Montana Steve Bullock da ke yammacin Amurka ya sanya cewa dole ne a saka takunkumin rufe fuska a dukkan wuraren taruwar jama'a ƙananan hukumomi, inda mutum 4 ko sama da haka aka gwada sai suna ɗauke da COVID-19. Amma a jihar Georgia da ke kudancin Amurka, inda aka samu kusan mutum 3,900 a matsayin sabbin waɗanda suka kamu, wanda shine adadi mafi yawa tun lokacin da annobar ta fara, gwamnan jihar dan jam'iyyar Republican Brian Kemp ya fitar da wata sabuwar doka da ta hana garuruwa tilasta saka takunkumi duk da cewa yana ba wa mutane kwarin guwar su rika saka takunkumin ya kuma fada dokar yin nesa-nesa da juna a fadin jihar. Amurka, Birtaniya da Canada sun zargi Kremlin da kitsa wani shirin satar bayanai da ke gudana a kamfanonin hada magunguna da cibiyoyin bincike da ke kokarin neman rigakafin cutar coronavirus a wata sarrafa ta haɗin gwiwa da suka fitar a jiya Alhamis. Gwamnatocin kasashen uku sun ce an fara yin wannan kutse ne tun a watan Fabrairu, kuma tun daga lokacin ake ci gaba da yi babu kakkautawa. Cibiyar da ke kula da rumbun bayanan kasar Birtaniya, wanda wani bangare ne na hukumar leken asiri ta GCHQ ce, ta fitar da wata sanarwar haɗin gwiwa wacce ta haɗa da takwarorinta na Amurka da Canada. Jami'an sun gano cewa wani gungun masu satar bayanai na kasar Rasha da ake kira APT-29 da ake walakabi da Cozy Bear suka gudanar da satar bayanan. Sai dai hukumomin Rasha sun musanta hannu a kutsen satar bayanan da ya shafi coronavirus, inda ta ce binciken neman rigakafin da Moscow take yi yayi nisa sosai, kuma Rasha ce ta zama kasa ta farko wajen samun rigakafin farko na wannan cuta.
Kafin ku ji ƙarshen labaran duniya, za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Yayin da ƙasashen duniya ke ci gaba da fuskantar annobar cutar COVID-19, hukumar NCDC ta Najeriya ta bayyana cewa an samu ƙarin ɗaruruwan mutanen da suka kamu da cutar a ƙasar. A daren jiya Alhamis, hukumar ta bayyana hakan a shafinta na Twitter, inda take sabunta alƙaluma a kullum. Ga ƙarin bayani daga Zara Aminu Fage.
A cewar hukumar, mutum 595 ne cutar ta harba a ranar Alhamis 16 ga watan Yuli, wanda hakan ya mayar da adadin mutanen da suka kamu da cutar a ƙasar zuwa 34,854. Hukumar ta kuma bayyana cewa mutum 14,292 ne suka warke daga cutar, yayin da mutum 769 ne suka mutu. An samu sabbin alƙaluman ne daga jahohi 24, kuma har yanzu jihar Lagos ce kan gaba a yawan waɗanda suka kamu da cutar ta coronavirus. Yanzu ta sake samun mutum 156, sai jihar Ondo da ke binta da mutum 95. Sauran jahohin da aka samu ƙarin waɗanda suka kamu da cutar sun haɗa da jihar Rivers da ke da mutum 53, sai jihar Abia da ke da 43, sai jihar Oyo da mutum 38, jihar Enugu na da mutum 29, Edo na da mutum 24, sai birnin tarayya Abuja da ke da mutum 23, jihar Kaduna na da mutum 20, sai jihohin Akwa Ibom da Anambra da Osun kowannen su na da mutum 17, jihar Ogun na da mutum 14, sai jihar Kano da ke da mutum 13, jihar Imo na da mutum 11, sai Delta da ke da mutum 6, Ekiti na da 5, sai jihohin Gombe da Plateau waɗanda kowannen su ke da mutum 4, sai jihar Rivers da ke da mutum 2, jihohin Adamawa, Bauchi, Jigawa da Yobe kowannen su na da mutum 1.
To a gaida Zara Aminu Fage, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Muhammad Baballa Hafiz da ci gaban labaran duniya.
Adadin mutanen da rahotanni suka ce sun kamu da cutar Ebola a yammacin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ya ƙara, wanda aka gani a lokacin da cutar ta ɓarke a shekarar 2018 a wannan yanki, a cewar Hukumar Lafiya ta Duniya WHO. A jiya Alhamis, daraktar hukumar ta WHO a nahiyar Afirka Dr. Matshidiso Moyoti ta ce a yanzu ana da adadin mutum 56, kuma wannan babban abin damuwa ne, musamman idan aka yi la'akari da cewa adadin ya haura 54 da aka gani a shekarar 2018. A cewarta, kalubalen da ake fuskanta wajen yaƙi da cutar ta Ebola yayin da ake ƙoƙarin daƙile annobar COVID-19 ya ƙaru saboda rashin kuɗaɗe da rashin kyawun hanyoyin isa yankin da cutar ta Ebola ke ƙaruwa. Rahotanni sun yi nuni da cewa idan har ba a samu ƙarin tallafi ga fannin lafiya, musamman abin da ya shafi allurar rigakafin cutar ta Ebola ba, ta samar da kayayyakin gwaje-gwaje da bin diddigin waɗanda suka yi cuɗanya da masu cutar, kuɗaɗen tallafi $1.75 million da hukumar lafiya ta WHO ta samu za su ƙare nan da wasu 'yan makonni masu zuwa. daruruwan masu zanga-zanga a Tunisia da ke yin kira ga gwamnatin kasar ta cika alkawarin da ta yi na samar da ayyukan yi sun datse wata muhimmiyar tashar samar da mai da ke kudancin kasar, a cewar kamfanin dillancin labarai na Reuters. Shaidu sun ce masu zanga-zanga sun rufe tashar mai suna Kamor, duk da cewa an jibge sojoji domin su yi gadin tashar ban. Burin masu boran shine su matsa gwamnatin ta Tunisia ta mutunta wata yarjejeniya da aka kulla a shekarar 2017 ta samar da ayyukan yi a fannin haƙar man ƙasar da sauran ababen more rayuwa a yankin kudancin ta Tunai. Yankin da yana fama da matsalar rashin aikin yi, inda har ya kai sama da maki 30 cikin 100 wanda mazauna yankin ke korafin cewa gwamnati ta yi watsi da su. A farkon makon nan an yi aron gama tsakanin masu zanga-zangar da 'yan sanda a yankin na Tunai, bayan da hukumomin kasar ta Tunisia suka bayyana cewa tattalin arzikin kasar ya fuskanci tawaye sanadiyar annobar coronavirus, lamarin da har ya kai ga gwamnati ta nemi bashi domin agazawa tattalin arzikinta. Matsalar ko maɗar tattalin arzikin kasar ta Tunisia na zuwa ne a daidai lokacin da ake kace na ce kan murabus ɗin da Prime Minister kasar Ilias Bakapaka ya yi a ranar Laraba. Ya ajiye mukamin nasa ne bisa zargin wasu kwantiragin gwamnati da aka ba wani kamfanin kwashe shara da yake da hannun jari a ciki, lamarin da aka ce ya saba wa ka'idar aiki.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sake komawa bangaren rahotanninmu. Bayan dirar mikiyar da wasu jami'an tsaro ko 'yan bandaga suka yi a gidan tsohuwar shugaban hukumar raya yankin Niger Delta da ake kira NDDC a takaice a birnin Port Harcourt, yanzu haka 'yan yankin na ci gaba da tada jijiyoyin wuya game da aukuwar wannan lamari. Daga birnin Port Harcourt, ga Lami da Abubakar Sokoto da ƙarin bayani.
An samu wani rugunsumi tsakanin tsohuwar shugaban hukumar raya yankin Niger Delta ta Riko, wato NDDC, Dr. Joy Nunia, da kuma wasu da ake tunanin 'yan bindiga ne ko kuma jami'an tsaron Najeriya. Suka yi daren mikiya a gidanta da ke birnin Port Harcourt, inda suka hana ta hita a daidai lokacin da ake saran za ta nufi zuwa Abuja, babban birnin Najeriya, domin halartar wani zama na musamman da Majalisar Tarayyar Najeriya da nufin ba da wasu bayanai kan wasu makudan miliyoyin nerori da ake zargin sun bata-bat a hukumar ta NDDC bayan saukata daga hukumar ta raya yankin Niger Delta. Wannan rigimar dai da tsohuwar shugaban hukumar ta NDDC, wato Joy Nunia, ana ganin cewa tuni ta nemi dauki daga gwamnatin jihar Rivers, yayin da jama'a suka ga jerin gwanon motoci na gwamnan jihar Rivers Barista Nyansa Wuke sun tunkari gidan nata a birnin na Port Harcourt, ba kuma tare da bata lokaci ba. Gwamnan ya je ya ceto ta daga farmakin jami'an tsaro ko kuma 'yan bindiga da ake ganin cewa sun takurawa shiga gidan nata. Ga ma abin da 'yan yankin na Niger Delta ke cewa dangane da wannan dambarwa.
I'm not happy with the situation roughly the NDDC, and then it has come to me at a matter of surprise.
Wannan yana cewa ne sunana Bari Bulu Afu, yace yadda abubuwa suke tafiya a hukumar raya yankin Niger Delta, wato NDDC, babu dadi ko kadan, kuma ina ganin suna bannata kudin al'umma a yankin na Niger Delta. Hakan gaskiya bai dace ba.
That NDDC are still dragging for necessary that will not benefit the public, the majority of the people.
Shi ma wani dan yankin Niger Delta yace,
secondly, I think there has been a lot of corruption in the NDDC. It has been a conduit pipe against the people of the Niger Delta.
Yace dama ina tunanin za a rina a hukumar raya yankin Niger Delta ta NDDC domin cin hanci da rashawa ya mamaye hukumar. Dalilin kenan da yasa ana ta kai ruwa rana a yankin na Niger Delta, musamman matsalar da ke akwai tsakanin ministan yankin Niger Delta da kuma tsohon shugaban hukumar raya yankin na Niger Delta. Na samu tattaunawa da mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Rivers, Musa Inamdi Imoni, yace yace iya saninmu ba mu da ruwa da tsaki akan jami'an tsaron da suka yi da ramikiya Nigeria a gidan tsohuwar shugaban hukumar Rai yankin Niger Delta domin hana ta fita. Duk da haka zamu gudanar da bincike domin sanar da kai halin da ake ciki. Hukumar Rai yankin Niger Delta dai da tsohuwar gwamnatin Olusegun Obasanjo ta kafa domin samar da ci gaba a yankin na Niger Delta tare da nufin kawo sauki ga rigingimu dake afkuwa a yankin mai arzikin mai musamman na matasa. Matasa a yankin na zargin ana mai da su gugar yasa bayan yankin shine ke da arzikin mai da ke rike da kasar ta Najeriya. A baya-bayan nan ma kabilu da dama a yankin na Niger Delta na ci gaba da kiraye-kiraye musamman ga gwamnatin tarayyar Najeriya na a kula da su da alƙawuran da gwamnatin Najeriya ta yi na kaso 13 daga cikin 100 da ya kamata su je hannun din yankin mai arzikin mai. Kan wannan badakalar dai ta hukumar Raya yankin Niger Delta, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sha alwashin gano matsalar da ke durkushe ci gaban yankin Niger Delta mai arzikin mai duk kuwa da dimbin dukiya da Najeriya ke sadaukarwa a yankin a duk shekara. Lamido Abubakar, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
Madalla a gaida Lamido Abubakar Sokoto da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Da dan gari ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke kulla da su.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin da dangari, shirin haɗin gwiwar sashen Hausa na muryar Amurka tare da tashin Alpha Radio da ke garin Kumashi. A cikin shirinmu na yau mun yi tattaki ne zuwa garin Ejira da ke jihar Ashanti, Ghana, inda Alhaji Muhammadu Rabiu madawakin zangon Ejira ya karanto mana dan takaitaccen tarihin zangon Ejira. Sunana Abdulmugis Idi Kotoko. To jama'a masu sauraro, sai ai saurare lafiya.
Sunana Alhaji Muhammadu Rabiu biyu wanda yake ina da matsayi ma da waki na Ajera zango baki daya. Game da tarihin zuwan iyaye Ghana kuku Ajera a zuwa kafa wannan gari ne, kakanni sun bamu labari abinda ya kawo su wannan kasa. Tafiya suke ba wawai ba, tafiya kuma na fatauci. Wani sun zo da sana'o'in hannunsu ba wawai suka zo ba, suna aikin fata musamman jima, wasu kuma suna aikin kira, sana'o'in hannu da dama suke tafiya da shi. Cikin tafiyansu ne Allah ya sa har zama ya kama su, suka zauna suka haifi ubanninmu. Cikin haka tafiya ana yi kadan gari na girma, kabila yana zuwa suka zo karu da zangon Hausawan. Aka yi mahakam kuma kai wanda lokaci da muke ci.
To wancan lokacin da kakanninmu suka iso nan garin, wani kabilu ke garin?
Ba wani kabila, banda kabilan Ashanti su ne ainihin kasan nasu, su ma suna ƙarya ɗaya can bakin rami. To da su iyayenmu Hausawa kakanninmu suka zo, su da su ne suka anshe su suna tafiya da malantaka da kuma harkokin sana'ar hannunsu. Suka zauna suka ce suna bukatar su ba su nan gangare, suna su kasa mazauninsu, suka nuna musu inda suka zauna. Shi ne asali zango. Allah ya yi zaman su nan suka yi haddi zuwa yau. Zango na ƙarfi yana tafiya kai inda ya kai a yau.
Ko mai martaba zai iya nuna mana abin da ya bar wannan zango ya shahara?
Na farko dai malumma sun shigo da karatu ne, musamman karatun addinin Musulunci. Ana yada shi tun sama can, shi ne ya kawo su karatun addinin Musulunci. Bayan shi ne ya ƙara bayani sana'o'in hannu, akwai aikin jima, akwai aikin kira, sannan akwai manoma daga ciki. Ababa uku ga su ne muhimman abin da ya shahara cikin garin nan. Saboda shi har yau har gobe sana'ar noma da kasuwanci shi ne ashin Ajera.
To sai dai madawakin ya kara da cewa zangon Ajera na alfahari da suka karbi bakuncin marigayi Mamman Shata. Mamman Shata a lokacin da yake raye ya ziyarci garin Ajera.
Alhaji Mamman Shata a cikin waken shi mun ji ya yi wani wakawo yawon duniya mafarki ne a tahiya dawo. Ya je a karai kwana kuma shi ya zo ya wuce, to wucewan shi kuma shi Ajera ya zo. Inda ya sauka kuma ya sauka Ajera zango. gidan wanda ake ce ma a garajima shine ma da waki a wannan lokacin shata yayi waki da dama amma wakin da bazan manta ba wanda yayi cewa wanda bai ajiye ba yana son dauka wallahi sai kunya ta kan mai sai ma an san na wanka ha kanan ne mamman kani Ilias to wannan waka bazan manta da wannan abun ba sannan muna da yan bori ga sunan yan gambara ga sunan iri da wasanni da ka sani na gargajiya da ke dun Najeriya ba daya ba wani daya da wanda ba su a gera muna da sarkin Alajuwa muna da sarkin Buri muna da dukkan abun da ka sani tarihi Najeriya a gera an ajiye shi zangon ne alhamdulillah har yau muna kwatantawa duk matsayin su guraben su mun nada ƴaƴan su koko jikokin su wayannan dukkan tarihi ofinta
masu saurare za su so su san takin da ake yi ma wannan zango
takin gari dai shine a gargarin yaro bisasa a gargarin yaro bisasa an yi wani sarki wanda yake sarki na zango lokaci mai tsawo yayi fice yayi tashi ina jin yanda sarakunan gargajiya ke mulki haka shi ma yake mulki cikin garin ya kai har a lokacin turawa yana iya shari'a hai a ci magana ya aje da mutum mahukunta shi ma yana da ƴancin wannan tarihin irin salon mulkin shi ya kawo wannan haka asalin a kira sunan shi ma'anan wannan abu ne
a nasu bangare kuwa mai martaba sarkin zango na Ejira Muhammadu Siraju Al-Hassan ya koro mana matsalolin da suke fuskanta a halin yanzu
kalubale ne da muke fuskanta shine wayansu ababa da ya taso na batun harkar kasa hakanin mu lokacin da suka zo nan ba yanzu bane lokacin Golgos suka taso suka zo na kashe mu lokacin ma ganin ma dan kanshi ne kai wani inda ya kai ba amma still ai yanzu in za a yi wani abin gashi a ce ku ba ɗan ƙasa bane muna fuskantar wannan kalubale sosai don wanda yake lokacin Golgos ma da yake nan sun zo kamin ma a ce an samu independent ko an samu ƴanci kasan Ghana da kaza kaza wannan duk kakannin mu nan suna nan bai kamata a ce wani abu zai taso a ce baki ko ko kaza kaza na ga kalubale ne da muke fuskanta cikin daga kasan kuma suka hausawa
ko hukuma sun san da haka
eh to zan ce hukuma ne sun san da haka don manyan sarakunan mu na manyan garuruka mu suna kai kara game da wannan abin yanda za a yi a magance wannan lamarin kuma hukuman dai muna ji su ma suna gaya mana su ma sun shiga yanda za a yi a magance wannan matsalar da ke damun mutane
haka zalika na nemi jin ta bakin Alhaji Muhammadu Rabi'u madawakin sarkin zangon Ejira ko shi ma me yake da shi da zai ce game da kalubalen da suke fuskanta
kalubale ne da ke cikin zamantakewa ba za a rasa ba alhamdulillah mu da masu kasa muna zaman lafiya ba za su yi su aiwatar da wani abu ba da mu ba har a yau duk wani abu za a yi in sun yi ba zai yiwu ba domin mun ke da yawa cikin garin suna sanin asalin tarihin kuma kafa garin tun asali iyayen mu ne da su ayyo kuma mu da su muna mu'amala ala kulli halin suna nuna muna wani ababa na bambanci kadan kadan ba za a rasa ba musamman wurin da ake harkokin sana'a na wani abu ana iya keɓe wani kasa za a san sai a ce su ne yan gari su ne cancanci su yi gini wannan wuri ko ku wannan wuri to wannan irin wasu ababa kanana da su ta kariya kariya yana ci muna tuwa kariya
bangaren hukuma kuma Honorable Bamba shugaba na wannan gunduma shi kuma yayi nasa bayani kamar haka
in ka zo garin Ejira kusan West Africa duka ke cikin Ejira ka samu mutanen da yake tushen su ya zama mutanen da ke ka samu cigo daga tushen su ke cikin mutanen Mali Nigeria da kowar kasashen da ka sani kamar suna cikin West Africa duka in ka so Ejira kowa na wurin nan ba kan haka ka ga kamar garin nan gari ne da yake kusan North Yes, ko musulmai na so su yi yawa shi yawa yawan da yake asantawa ko wanda yake ba musulmai ba
okay
an ka duba kan da garin ne yake leadership din garin nan da yake political leaders na yake kamar kusan northwest da wanda kuma suke ganin kamar su ne ƴan kasa kowa duka ya samu opportunity equally a kan cikin lamuran wannan garin nan amma har yau wani na ganin kamar wani bako ne ko wani ba dan kasa ba ne abin da yake nan yake yana da mamaki kada sai da mamaki wasu mutane da ya fi kan rashin sani sun yi shi kamar wani bako ne abin da zan ce faɗa ta ga yawancin da yau suke cikin garin Ejira ba su suka zo ko babannin su ba yawanci kakannin su suka zo
okay
to garin Ejira ka shi babannin su hali yau yazo ya kai su kuma kansu kin sa mutum da ka shi kakan shi cikin garin Ejira da shekara 100 da baya ya yi yau ka ce kamar mai shin nan bako ne ba ka bane isa ina ga wani ya ce da wani bako ne na garshen sani ne amma indai wannan yake ya san tarihin Ghana ko ya san tarihin Jigora da kyau fantama mai shin ya kira wani boy mai shin nan bako bane isa officially wana baka zo gaban mu ba amma wana baka zo gaban mu wurin da yake mun intensify education ne so wannan da suke ganin kamar sune yan kasa ko wife mu kika ma inda zamani ya kanna wani bai kira wani bako ni ne municipality da take cikin gare ka kana yazo garin baba bana ba amma yafi baba na yasa san kamar shekaru biyu wa aka zo aka zanna wajen nan ka duba wannan yake MP garin nan haka na wani shi ma na yake kamar asalin shi ba mutumin garin nan amma ta tanne shi so so na garin nan ko baban shi shekaru biyu shi sa wani bai ce da wani bako ne shi ta yana da ko kuma intensify the case ne so mutane su san history garin nan dan da kowa su zai zanna wajen
ka jama masu lauro karshen rahoton kenan sunana Abdul Mukis ED Kotoko na gidan tashan Alpha Radio 104.9 da ke garin Kumashi nake sallama da ku nake cewa sai wani sabon jigon kuma idan Allah ya kai mu
to madalla Alpha Radio mun gode da wannan shirin yanzu kuma ga nasihar Juma'a
ya dawo da takaitaccen labaran duniya.
A yau Juma'a Majalisar Dinkin Duniya ta kara fada da kokon baranta na neman taimako don magance mummunan tasiri da cutar COVID-19 ke yi kan fannin lafiya da kuma tattalin arzikin wasu sassan duniya da cutar ta fi kamari. To a nan Amurka kuwa adadin waɗanda suke kamuwa da coronavirus a ƙasar sai ƙara hauhawa yake yi. Yayin da gwamnonin jihohi ke ba da sakonni masu karo da juna kan yadda za a magance wannan annoba, ana samun waɗanda suke kamuwa a kullum sama da 60,000, abin da ya saka ɗaya daga cikin manyan shagunan sayar da kayayyaki na Walmart ya buƙaci dole kwastomominsa su riƙa saka ƙyallar rufe baki da hanci a rassansa 5,000. Amurka, Birtaniya da Canada sun zargi Kremlin da kitsa wani shirin satar bayanai da ke gudana a kamfanonin haɗa magunguna da cibiyoyin bincike da ke ƙoƙarin neman rigakafin cutar coronavirus. A wata sanarwa ta haɗin gwiwa da suka fitar a jiya Alhamis, gwamnatocin ƙasashen uku sun ce an fara yin wannan kutse ne tun a watan Fabrairu, kuma tun daga lokacin ake ci gaba da yi babu ƙaƙƙautawa. Adadin mutanen da rahotanni suka ce sun kamu da cutar Ebola a yammacin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo yadar wanda aka gani a lokacin da cutar ta barke a shekarar 2018 a wannan yanki a cewar hukumar lafiya ta duniya WHO.
Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi za mu kawo muku wani sabon shirin. A daidai wannan lokacin muna mika gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyalin marigayi dan Dela Kasim Malumfashi, bisa rasuwar kaka Azumi dan Dela Kasim. Allah ya bada hakurin wannan rashi ya kuma yi wa ƴan uwa da abokan arzikin ta'aziyya, amin. Yanzu a madadin Muhammad Baballa Hafiz da ya taya na gabatar da shirin da Cuba Shiro Diodini da ya hada shirin.